ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيها الله سبحانه وتعالى قوديا دي قدر تامن حدوى أولنا يمتنا أصبر a yau muna 12 ga wata na Rabi'ul Akhir shekara ta 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin Sahihus Siratin Nabawiyya. Za mu tashi safaha ta 195 daidai sadara ta ƙarshe a cikin wannan safaha, inda malam yake mana bayani akan yanda Quraishawa suka sabawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan saba ma manzo Allah, kuma sun sabawa Banu Hashim da Bani Abdul Muttalib gabaki daya, saboda Banu Abdul Muttalib sun baiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin tasu kariya a kasantuwar cewa dan gidansu ne, dan su ne, kanan su ne, kazan su ne. Wannan yasa suka tsaya a tare da shi. Quraisha suka kai suka kawo wajen Abu Talib da cewa ya za a yi, ko kuma wajibcin cewa ya tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma abun ya gagara. To daga suka sabawa waɗannan gabaki daya, aka sabawa manzon Allah, aka sabawa Banu Hashim, haka kuma da Banu Abdul Muttalib, saboda suna ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya. To shine malai yake cewa anan Ubangiji subhanahu wata'ala ya rika ambata musu irin abubuwan da suke ma manzon Allah a lokacin da abun yake faruwa. Sai wata aya ta sabko tana dauke da wannan bayanin, amma duk da shi da yawa daga cikin su wannan bai sa ba suka hankalto, suka gano, suka bi abin da yake shirya ne. Kaga satin da ya gabata mun karanta akan Abu Lahab, ko ɗaya daga cikin baffannin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da yake ambata wa manzon Allah abin da ya ambata, Allah ya safkar da tabbati yada Abi Lahabin wa tab har zuwa ƙarshe abin da ya safka. Kaga wannan wani abu ne ya faru, kuma Allah ya safkar da Qur'ani akai, kamar da ya safka akan Al-As ibn Wa'il, afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala'a al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahada. Wannan shi ma ya gabata. Sai bayani da zamu tashi akai, bayani akan Abu Jahal. Abu Jahal iya ɗaya daga cikin manya manya a cikin Quraishawa, bal ba Abu Jahal ba, ana kiran shi da suna Abul Hakam. Abul Hakam suka ce sababin da yasa aka sa mishi Abul Hakam, saboda mutum ne wanda Allah ya bashi hikima ta zance. A duk lokacin da mutane suka shiga cikin wani yanayi, to idan ka shawara wajen shi da izinin Allah, zai bada wani abin da yake mahuta game da matsalar da ake ciki. Sai ya kira shi da suna Abul Hakam. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa, garin Makka ya ɗauki gumi, ya ɗauki zahi. A lokacin da Abu Jahal ya ɗauki bashi ya kashe Sumayya ta hanyar caka mata wannan mashin a gabanta, har ta bar duniya, manzon Allah yake cewa ba Abul Hakam bane ba, Abu Jahal ne. Kaji asalin suna Abu Jahal inda gane ta so alaihi minallahi ma yastahiqu. Kuma akan shi ne Allah sabkar da afara'aita allazi yanha 'abdan idza salla, da dukkan wasu bayanan da suke da alaka da wannan. To shine malami yake cewa wa Aba Jahal ibn Hisham, da bayani akan abin da ya shahi Abu Jahal ibn Hisham, yace wa qawlihi linnabi sallallahu alaihi wa sallama, da kuma fadar shi Abu Jahal ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, me yake ce mishi? Yace la tatrukanna sabba alihatina, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ku ka bar zagin ko aibanta allolinmu. Saboda abinda suke bauta ma wanda ba Allah ba, kaga tarkacen banza ne. To wannan bayani idan manzo Allah yayi shi, sai su ce ai an ambaci ko an zagi abin bautansu. Yace aula na subanna ilahaka, in baka bar zagin namu allolin ba da aibanta su mu ma za mu zagi ubangijinka allazi ta'budu wanda kake bauta ma subhanallah ka duba yanda fajirci ya kai ga Abu Jahal yace in dai ba hawasa ambatan sulata da su'uzza da mumuna ambato ba yace to shi ma zai kama sunan Allah kuma ya zage shi to akan haka ubangiji subhanahu wataala ya sabkar da cewa wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwan bighayri ilm Allah yace wala tasubbu allazina kar ku zagi ko kai ku aibanta allazina yad'una min dunillahi wadanda suke kiran wani koma bayan Allah wannan abinda suke kiran a wasu halayya na abinda ya shahi da'awa kar ku ambace su da mununa ambato mi zai jayo fayasubbu allaha adwan sai su kai matakin da za su zagi Allah bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba saboda su magana ce ta jahilci wanda ake kai sannan kuma wannan jahilcin shine abinda aka ba gaba in dai an taba nasu gumaka to su ko sun zagi Allah Allah ce to karku zagi ko karku aibanta allolin su wannan aya me take karantar da mu tana nihin cewa kawai ai gum ai shuru duk wani abinda ake aikata na ba daidai ba game da abin da ya shahi sanyawo Allah kishiya kar kowa ya ce komai saboda abin kare kai zuwa ga aibanta Allah subhanahu wataala a wannan aya ba haka take nihi ba bal inna ma a wannan lokacin wata fatara ce wani zamani ne wani lokaci ne da ita da'awar a wannan lokacin taqtaji zalika kuma ko a yau a cikin harakan da'awa akwai abubuwan da in kuka zo kansu ya danganta da yanayin waje ya danganta da yanayin jama'an kuma ku da kuka san su ku ne za ku iya daidaita abin ku yi jeren abin yanda ya kamata to shine anan Allah yake cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kar ku aibanta waɗanda suke bauta ma wani koma bayan Allah subhanahu wataala sai su aibanta Allah ko su zagi Allah tare da ƙetar iyaka sannan kuma da abin da ya shahi a haraka ba ta ilimi ba sai su aibanta Allah su zagi ubangiji subhanahu wataala kar ku yi haka to wannan ba yana nihin cewa kar ayi wa'azi ne ko kuma ka ambaci abubuwan da suke na bautan wani Allah dole za a ambace su kamar da Qur'ani ya ambaci da yawa daga cikin su kuma bayani zai zo akan da haka kina danganta wannan kawai akan yanayin da aka tsinci kai akai ya zamanto misali bukku da daman da za ku yi karhin ku bai kai ba kazan ku bai kai ba to wannan kakku dorawa kanku abinda Allah bai dora muku ba malati qala ibn ishaqa wa jalasa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi ma balagana yawman ma'a al-walid ibn al-mughira fi al-masjid ibn ishaq yake cewa wa jalasa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam ya zauna fi ma balagana game da labari yanda yazo mana inji shi ibn ishaq manzo Allah ya zauna tare da yawman wata rana ma'a al-walid ibn al-mughira tare da al-walid ibn al-mughira fi al-masjid a masallaci anzo an zauna a nan masallacin makka an tattauna tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da al-walid ibn al-mughira ana cikin wannan tattaunawa faja'a an-nadhir ibn al-harith sai an-nadhir ibn al-harith sai yazo hatta jalasa ma'ahum yazo sai zauna tare da manzon Allah da kuma al-walid ibn al-mughira yace wa fil majlis ghayra wahidin min rijal quraish yace a wannan majlisin akwai mutane ba daya ba daga cikin mazaje na quraishawa kenan akwai mutane da yawa ne al-walid ibn al-mughira iyanan an-nadhr ibn al-harith iyanan sannan kuma da wasu daga cikin quraishawa da aka zo aka zauna fatakallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam sai sabi da'awa ya sabi bayani akan bautawa Allah subhanahu wataala da rishin sanya mushi kishiya fa'arada lahu an-nadhr sai an-nadhr ibn al-harith sai ya bujuro wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganan cewa bai yarda ba ko kuma iyara ta cewa fa kallamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta afhamahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi magana yama an-nadhr magana har sai da garwashantar da shi afhamahu sai da mai da shi garwashi yani kenan sai da kata-kata da shi bai bar mushi wata kofa ba da zai iya samu wata mabashiga duk bayanin da annabi ya zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yake shi kasa shine ma'anar afhamahu thumma tala alaihi wa alaihim ta duba yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa annabi ibn al-harith wa alaihim da ma sauran quraishawan da suke nan yace innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun law kana ha'ula'i alihatan ma waraduha وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الله يكي تشيوا مازال يكارن تاموس وانا فقر الله سبحانه وتعالى إنكم كسني كي النذر ابن الحارثة دع الوليد ابن المغيرة دكا واندي كينا إنكم كو وما تعبدون من دون الله دما أبند كوشي بوتا وكوما بايان الله حصب جهنم تركتيني نوتر جهنم ko kace hasabu jahannama karmami ne ko kace makamashi ne na hura wuta jahannama da sukin da waɗanda suke bauta ma wanda ba Allah ba gaba ɗaya su tarkace wuta jahannama antum laha waridun lalle ku ginnan za ku zo wa wuta jahannama da ku da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba sai ya ce laukana haula'i alihatan ma waraduha ku sa hankalinku ku nura لو كان هؤلاء إندا وطنن دا كوكي بوتا ما آلهة دا كسكي أبون بوتاني ألا نسو ما وردوها أيدا بس كير إندا زاسو شغوتا جهنم با يسو كاري كنسو يزامو تبس شغبا أما إنا ألا تي وكل فيها خالدون وكل دكا بيو دا كوين دا أبون دا كوكي بوتا ما إن دكا زاكو شغوتا جهنم كنا مدوما Allah ce ba tsaya anan ba lahum fiha su wadannan mushrikai da abinda suke bauta ma suna da a cikin wutar jahannama zafirun suna da wani sauti wanda yake abin kara wa hum fiha la yasma'una kuma a cikin wannan wutar ba sa jin wani abu in ba radadi da kuna ta azaba ba manzala bayan ya karanta musu wannan ayar yanzu kenan babbar magana da kukin da abunda kuke bauta ma in gaba ɗaya hasabu jahannama karmami ne na wutar jahannama mazala sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan magana summa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanzu mazalla ya isar da sakon shi an faɗi musu duk abunda ya kamata a faɗi musu kaga yanzu anan wannan ayar da take cewa innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam yana ƙara bayyana maka cewa wacce ayar da ta gabata na wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilm iya da irin nashi iyaka kenan ba kowanne waje bane ba wazalla dai karanta wannan sai tashi wa aqbal abdullahi ibnu zaba'ra as-sahmi hatta jalasa wazalla yana tashi shi kuma abdullahi ibnu zaba'ra sai ya taho ya shigo masallaci yazo ya zauna fa qala al-walid ibn al-mughira lahu sai al-walid ibn al-mughira yake cewa abdullahi ibn zaba'ra as-sahmi yace wallahi ina rantsuwa da Allah kenan zuma zalla ya yi bayani shi ya kare ya tafi yanzu kuma su an bar su da me cece ku ci a tattauna magana a ga kuma ta wace hanya za ku zo mata yace wallahi ma qama an-nadr ibn al-harith libn abd al-muttalib anifan wama qa'ada yace wallahi abunda an-nadr ibn al-harith yayyuwa ibn abd al-muttalib na dazu kenan irin abunda aka kai aka kawo akai wama za'ama muhammadun sallallahu alaihi wasallama da kuma abunda manzon Allah ya raya kenan shi an-nadr ya tanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abunda ya ambata musu وما تعبدون من آله وما نعبد من آلهتنا يتي أبند مزلا يرايا دا أبند مكي بوتا ما وندكي نألو لم انجشي الوليد ابن المغيرة يتي حسب جهنم مزلا يتي دكم متركة موتا جهنم علامة التعجب علامة أبو ما مايك كينا كيدا كيكي بوتا ما وانا الله كانت أمان زيكيك على الجنة سيكا تماك كاي ba magana kai ba da kai da shikin gabaki dai tarkace wutar jahannama ne ku ne makamashi da ku ake hura wutar jahannama alamatu ta'ajjub yanzu shi abdullahi ibn zaba'ra as-sahmi ai bayan akai magana shi dai ya shigo manzo Allah yana huta shi kuma yana shigowa sai shi ibn zaba'ra sai yake cewa yace amma wallahi law wajadtuhu la khasamtuhu yace wallahi amma ni ho inda ace na iske shi da he na mushi he mun jayayya shi la khasamtuhu da hina jayyar shi yace kai amma jitta shi bata bace ba fasalu muhammadan sallallahu alaihi wasallama shi abdullahi ibn zaba'ra yake cewa ku tambayi muhammad sallallahu alaihi wasallama wai a kullu man yu'badu min dunillahi hasabu jahannam ma'a man abadahu ku tambaye shi dukkan abinda aka bauta ma koma bayan Allah zai zamanto karma min wuta da shi da abinda ya bauta ma kin a tambaye shi sai ya ce mu anan fa nahnu na'budul malaika ya ce muna bauta malaiku wal yahudu ta'budu uzairan yahuda ko suna bauta uzairu ko wa qalat al yahudu uzairun ibnu allah wa qalat an nasara al masih ibnu allah ya ce wan nasara ta'budu isa su kuma nasarawa suna bautawa annabi isa shi kuma zalla yace innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waliduna gaba dayan shubha ya ka shubha da ku da abinda kuke bauta ma gaba dayan ku huta yace to su kuma suna bautawa mala'iku mala'iku ma huta za a yi da su suna bautawa da uzairu uzairu shi ma huta za a yi da shi suna bautawa isa shi ma huta za a yi da shi yace fa ajabal walid sai al walid ibn mughira sai mamakin wannan magana ko kuma kace wannan magana sai ta burge shi ta kayatar da shi ga mahuta ta samu waman kana ma'ahu fil majlis kai da ma du wanda yake zaune a wannan majlis wannan magana ta burge shi min qaul ibn zab'ara akan wannan magana da shi abdullah ibn zab'ara yi wa ra'u annahu qad ihtajja wa khasama suka ga cewa fa ya fi abla bala alhasana yayi kokari lalle suna ga cewa ihtajja ya fa kafa hujjar da babu amsa akan ta wa khasama kuma yayi kalubalanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalubalantan da ba za a yi rigima da shi ba fa zukira zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka ambata wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kace innakum wama ta'buduna min dunillah kaji irin amsan da za a ba su amsa kuma a nuna musu cewa sun kasa bayan sun kin imani akan ma abinda suke sun kasa fa anzalallahu sai Allah sabkar da innal ladhina sabaqat lahum minnal husna kaga wadanda ya gabatu ko suka gabata lahum minna wanda daga wajen mu sun samu alhusna aljanna ko kuma gafara na Allah kaga mala'iku suna ciki kaga uzairu yana ciki kaga kuma annabi isa yana ciki wanda dai aljanna ne Allah yace ulaika anha mub'adun su wadannan game da wutar jahannama an nisantar da su la yasma'una hasisaha ba sa jin ma karar wutan wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun sannan kuma su game da cikin gidan aljanna abinda zuciyarsu ta raya musu za su samu ai Isa ibn Maryama wa Uzairan wa man ubida aw wa man abada wa man ubida min al-ahbar wa ruhban alladhina madaw ala ta'ati Allah yace kaga annabi Isa alayhi salatu wa salam yace kaga Uzairu sannan kuma wa man ubida da duk wanda aka bautawa min al-ahbar na daga abin da ya shahi malumai wanda aka ma aka musu bauta war ruhban sannan kuma da mutanen da suke masu bauta mutumin da ya tsaya ya kahe akan bautan Allah amma ko bayan ya bar duniya kan mutanen suka fige suke bauta mishi allazina madaw wadanda suka gabata ala ta'ati Allah ta'ala amma da sharadi akan da'ar Allah mai girma da buwaya su wadannan ulaika anha mub'adun za a nisantar da su daga wutar jahannama ba su ba ita amma ka duba kaida da malamin sana yace ala ta'ati Allah akan da'ar Allah ashe in aka samu wanda daga cikin al-ahbar amma babu da'a ga Allah subhanahu wataala bal hasali la'alla ma yana ga cewa wuyan shi yayi kabri shi ya dora mutane akan bauta mushin to wannan kaga babu yanda za a raba shi da wadancan kahuran suna tare haka kuma ar-ruhban misali mutumin da ya shahara da bautan Allah ya shahara yana bautan Allah yadda ya kamata yana mutuwa sai mutane suka bige suke bauta mushi ko suke mushi abubuwan da ake ma Allah ashe dama shi ya dora su a saman wannan hanyar to waɗannan gabaki ɗayansu za su kasance tare da waɗancan a wutar jahannama amma malamin da ya tahi akan da'a ga Allah bautan Allah ya rayu akan haka ya mutu akan haka to dan wani ya zo daga baya ya shiga bauta mushi wannan ba zai ja mushi rigima a wajen Allah ba annabi Isa alayhi salatu wassalam Allah zai ambata wa qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka
sarkiya tabbata a gare ka ya Allah ban hodi musu haka ba su suka rika bauta mini ba ni ba su zai bara'a da su idan ka dauki a cikin aqruqus sufiya hanyoyi da dariku irin na sufayi yan dariku da irin abubuwan da zaka ga an gabato da abubuwan da babu qur'ani babu hadisi kuma ana so a tabbatar da shi da sunan musulunci duk mutumin da yake rayuwa a yau yana jin takeici a cikin ranshi irin abubuwan da zaka samu ana yin shi a cikin haƙƙin Allah da manzon shi wanda ko ka huri ba a tsammanin tsagerancin shi zai kai irin wannan barantana mutumin da yace shi musulmi ne yana da awar musulunci yanzu ka dubi irin waɗannan maganganu na wasafta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin absha mafi kazamtuwa ko mafi kaskantuwan sifofi wai kuma yace wai shi yake son manzon Allah mutum wanda yake kokarin karanta hadisi ingantacce wanda hadisin nan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai a tuhume shi da cewa ai ya ce kaza alhali ba shi hudi manzani manzan Allah hudi kai kuma ka kirkiri kareraki kun sa duniyar musulunci gaba ɗaya cikin wani damage ana faman da awar ya za a musuluntar da mutane ku ku shigo cikin musulunci kun kawo mutane kwaba kala kala maimakon ayuwa ma da waɗancan a ga wasu kuma a cikin gida da su za a yi ta tuturniya wallahi akwai abin da kai ce a cikin wannan a Abdul Qadir al-Jilani wanda aka jingina mishi a tariqatul qadiriyya wannan bawan Allah yana daga cikin ahlus sunna yana cikin ahlus sunna dukkan rubuce-rubucen da yayi da hannun shi akan doron qur'ani da hadisi ne akan fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mutu wanda suka yi abinda suka yi aka dauko yanzu aka dora hanyar akan wani abu na daban amma shi a karan kanshi wannan abin da aka yi ba za su shafa mishi kashin kaji ba shine maganar malam da yake cewa minal ahbari war ruhbani allazina madaw ala ta'atillah ashe wanda ya gabato akan da'ar ubangiji amma idan ka dauko sidi Abdul Qalla wannan Jilani shi da kanshi ya dora mutanen shi akan abin da suke kai shi da kanshi ya dora su kuma tarihin rayuwar shi yana dauke da waɗannan abubuwan da ba su san abin da yake da alaka da musulunci ba kuma da da'awar musulunci bayan shi almajiran shi suka dora irin bangaren da ya shafi faida akan dariƙar tijaniya kuma Ibrahim in ya sai zo ya dora akan abin da shi tijanin ya bari yanzu kuna ga irin halin da aka kai ana gardama mutum musulmi yana cewa akwai irin halar da in ka shiga to zaka kai matakin da an yahe maka sallar tsawon lokaci kaza yana faɗi alanan duniya tana haska shi al'umma suna saurara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taɓa barin sallah to kai waye manzan da Allah turo bai barta ba ka ce wa kai ka shiga cikin wani tsari na bauta wanda ka kai matakin da an ma yahe maka wannan bangarorin ba wani abu ne wanda yake shaci fadi yana nan a rubuce hatta a cikin littafin su bal adna min hadha abin da yi wannan ma zaman tuwa abin kasamta Allah kiyaye wallahi ana cikin hatsari ba na wasa ba kuma ana tallata da sunan cewa shine musulunci hali ba haka nan bane ba dukkan mutum musulmi na farko ya ji tsoron Allah ka san abin da kake bautar Allah ne kake ladan nan ba wanda yake ba da shi sai Allah Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya sabkar da Qur'ani sannan manzon Allah ya ba mutane bayani ga yanda Allah yake so a bauta mishi a samu lada wallahi duk inda kake kama kanka adalci ka ji tsoron Allah tsakaninka da kanka da kanka kar ka yaudari kanka kar wani ya yaudare ka kar wani ya dauke ka ya dora ka san wata hanyar banza satus'al amam Allah satudfal binne kaza ai kai kadai babu abin da zai hudda ka in ba abin da ka dauka na addini ba da gaske amma irin waɗannan abubuwa na wasa da addini wanda ake gani a yau ya wuce iyaka yanzu gashin anan mun karanta tabbati da abi lahabin watab wannan babban manzala sallallahu alaihi wasallam ne duk yanda wani yake jin gidansu a bangaren da ya shaye dangantaka su karshe ne ai bai kai waɗannan ba wallahi bai kai su ba ko kusa su bai kai ba sai da Allah ya tace ya zaba ya tantance aka ware aka tankade aka bagace aka rereye aka zabo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka famin shi tayi famin kowa amma wannan bai hana ba idan mutun yake Allah kuma Allah har ya tsine mushi albarka ga shan tsine ma wannan tabbata da abi lahabin watab dan me zaka rubu kanka Allah shirye da mu to shine anan aka ba su amsa da cewa innal ladhina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubadun kaga wadanda ya riga ya gabatu a gare su Allah subhanahu wataala ya tabbatar da salahansu wadannan za a nisantar da su daga wutar jahannama kenan Uzairu baya ciki sannan Annabi Isa baya ciki sannan malaiku ko ba sa ciki duk wani malamin da ya dora mutane akan addinin daidai shi ma aka zo aka yi jagulgulo akan shi daga baya shi zai yi bara'a gaban Allah subhanahu wataala game da wadannan mutane kamar da Annabi Isa alayhi salatu wasalam zai yi bara'a game da duk wanda ya dauki addinin nasaranci a matsayin addini yace Annabi Isa Allah ne ko ɗayan Allah uku ne ko yace Maryam Allah ce ko kaza shi ma zai yi bara'a da shi to bayan wannan amsa malai ce wa nazala fi ma yadhkuruna annahum ya'buduna almalaiika wa annaha banatullah kaga wannan bayani suka yi suka ce to ga malaiku ga kaza kuma an ce ai duk wanda ake bauta ma da wanda suka yi bautan za a kai su wuta kai tsaye Qur'ani sai sabko wannan ya kamata a ce ya musu me ya sa su seti mun ce kaza Qur'ani ya amsa mana ashe wannan abin daga wajen Allah yake kari akan wannan Ubangiji subhanahu wataala ya sabkar fi ma yadhkuruna game da abinda suka hure suke ambatawa annahum ya'buduna almalaiika cha suna bautawa malaiku wa annaha banatullah subhanallah suka ce ai malaiku iya ne mata na Allah shine Allah yake cewa asfafal banati al bani ma lakum kayfa tahkumun mi suke cewa wa qalu ittakhadha arrahmanu walada suka ce ai arrahman Allah ya rikida subhana Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah su waɗannan malaikun ba diyan Allah bane ba su menene Allah ce bal ibadun mukramun bayi ne na Allah masu karamci masu biyayya ga Allah subhanahu wataala waɗannan wannan ayar ta sabko kaga ta sabko akan bayanin me akan bayanin cewa abinda kuka ambata cewa mala'iku diyan Allah ne ba haka nan bane ba kada suna hodi Allah yana maida musu amma duk wanda bai da rabo sai ka shari'a ta gagara mala ce wa nazala fi i'jabil mushrikina bi qawli ibnu zab'ara haka kuma Allah ya sake sabkarwa game da abinda ya shahi mushrikai da irin ruduwa da suka yi da qawl da magana Abdullah ibnu zab'ara Allah sabkar da walamma buri babnu maryama masalan yace idza qaumuka minhu yasiddun walamma buri babnu maryama lokacin da aka buga musu misali da Isa dan Maryam ai Allah ce innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun ko da ibnu zab'ara yazo yace musu yace ai akwai annabi Isa akwai mala'iku akwai kaza shin Allah ce lokacin da aka buga musu misali da Isa dan Maryam masala yace idza qaumuka minhu yasiddun sai ga mutananka game da wannan abin da ibnu zab'ara ya hadi suna farin ciki suna nuna abin a matsayin cewa hujja ce wa qalu suke cewa a alihatuna khairun yanzu abun bautan mu shine mafi alheri amhu ko kuma shi Allah ce ma darabuhu laka illa shadala ba fa su buga maka wannan misalin ba in ba dan jayayya ba kawai ko bari dai Allah ce bal hum qaumun khasimun bari dai kawai mutane ne waɗanda suke masu jayayya to kaga hatta a larabci a karan kanshi da aka ce innakum wa ma kaga ma tana korewa ko tana nuni akan abin da yake ba hankali gare shi ba amma Annabi Isa fa malaiku ba waɗanda aka bauta ma kuma bayan Allah in salihan bayi ne fa kaga su hede man go ba ma ba shine malai ce anan wa hadhal jadal alladhi salakuhu batilun yace wannan rigimar da suke rigima ce ta banza me yasa yace wa hum ya'lamuna zalika tare cha sun san haka li annahum qawmu arab saboda su mutane ne larabawa
yace wa min lughatihim annama lima la ya'qil ai ma tana zawwa ga amir abinda bai da hankali Allah yace innakum wa ma wannan ma'in tana nuni kenan akan abinda bai da hankali kenan guma kan da kuka bauta ma da abubuwan da tarkacen da kuka bauta ma yace fa qawluhu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha walidun yace innama urida bidhalika ma kanu ya'buduna humil ahjar abinda ake nihi anan abinda suke bauta ma wanda yake na duwatsu allati kanat su'a wanda zai kasance sun kasance su'a sawwara aw suwaru asnamin allati kanat suwaru asnam an yi su akan tsari irin na gumaka to wannan da sunan Allah yake da ku da su din gaba da Allah ya ce wata jahannama za ku sai yace wala yatanawalu zalikal malaika alladhina za'amu annahum ya'budunahum fi hadhihi fi hadhihi suwar wannan ba zai taba ba mala'ikun da aka ce ana bauta musu a cikin wannan surar yani a cikin wannan yanayin walal masih haka annabi isa shi baya ciki wala uzairan haka uzairu baya ciki wala ahadan minas salihin babu ɗaya daga cikin mutanen ƙwarai wanda Allah zai doke shi ya kai shi wuta a dalilin wani yazo ya bauta wannan mutum a nan duniya in dai ba kai ka dora shi ba in ko kai ka dora shi to kai ma dama kana ɗaya daga cikin dagutai guda biyar man ubida wa huwa radin wanda aka bauta mishi a halin ya yarda mutun yana zamne ana mishi ruku'i yana zamne ana mishi sujada aka yi magana ya ce ai al'adar mutanen wajen ne haka nan subhanallah ko kuma da niyyar girmamawa ne ko da makamancin wannan abin da ke haƙƙin Allah ne dole ne zamna akan haƙƙin Allah duk yadda kake kasaita kake takama da cewa kai malami ne ko masani ne ko kaza ne to kana da irin naka hudud ba abota maka kai da amma da za a maka ne ƙarƙashin inuwar addinin musulunci in ya huta daga cikin inuwar addinin musulunci kuma ya zama wani abin da yake saban Allah ne wajibi ne bawa ya san da wannan babu abin bauta sai Allah babu abun yi wa biyayya ido a rihe in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ba shi in zaka bi shi ka bi shi idan ka abu dai in ya fada rami in ka iya jayo shi ka jayo shi in ba ka iya ba kai kauce kai kwana kakka bari ku hada ta ne duk wanda zaka bi wanda ba manzo Allah ba amma manzo Allah ka mishi biyayya makamniyar biyayya ido rihe babu matsala ko daya man yuti rasula faqad ata Allah in ka bi shi kawai kare zaka in yi magana in ka fahimci sabon abin da ya kumsa kawai kai aikata ne hikima a cikin wannan banna bukata ba in sani wannan bukata in sani saboda babu yanda za a yi kai nadama amma duk wanda ka bi ba wanda ba manzo Allah ba wallahi sai kai nadama yanzu a rukunnan imani ko a sharuɗan musulunci ko a kalma da ake na shiga musulunci ka duba ka ga yanda wasu daga cikin ɗariƙu suke ƙara wa mutane abinda ma anzalallahu bihi min sultan imani da Allah imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me saura ba shi kenan ba sai an ƙara maka da wani abu dole ka bi wani kuma an ka shiga hanyar wani bakka bin tawani daga ran da ka kai ziyara ma wajen wani ka huta daga tawani ko duka shuruɗi ne da ka'idodi ne wanda addini bai san da su ba al'amarin addini ba zancen kara bane ba zancen cewa wane ai bai kamata a bujire mishi ba to sai ka zauna kaka bujire mishi ka jira damar da Allah ya baka daya daya fursatul la tatakarrar dama ne wanda baya mai maimaituwa ha dama ce guda ɗaya tak in ta kubce ta kubce har abada wallahi ɗan uwa mu ɗauki wannan lokacin da muke a matsayin mafi tsadan abin da muke da mu yi amfani da shi wajen bin Allah da manzon shi duk wanda ka bi ba Allah da manzo wallahi sai kai nadama sai kai nadama shi yasa bai daga cikin tahiyar sunna a ce ga wata magana misali wani malamin sunna yayi idan aka tabbatar da magana nan ba aka nan bace ba to wannan magana bai da mamala abin shi da yi wallahi ba rashi kunya bane ba na gaskiya ne ba rashi kunya bane shine adalci wannan malam wannan ba shi Allah turo maka ba a tahiyya ta addini lahiyayye babu zancen wani ya magana ku zo ku ai ta kiki daga a rasa yanda za a yi wannan sai a wasu hanyoyin da ba musulunci ba
ko kuma wadanda suka jingina kansu daga musulunci amma ga wani malamin su ya wata magana wannan magana an rasa yanda za a nema wata goyen baya amma ko ba za a iya cewa abin nan ba haka bane ba shi Allah ya aiko muku ba duk yanda yake ji ya da matsayi Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wanda ya bi shi ya tsira wanda bai bi shi ba kuma talhaquhu nadama ila yawmiddin wallahi nadama da kaito zai samu mutum har zuwa tashin kiyama Allah kare mu malai ke cewa anan kaga dukkan abin da aka bauta manna malaiku da annabi Isa da Uzairu wala ahada min as-salihin yake cewa li anna al-ayata la tatanawaluhum la lafzan wala ma'nan ayan nan ba da su take ba a lafazinta ba da su take ba a ma'anan da ta kumsa yace fahum ya'lamuna annama darabuhu li Isa aw bi Isa ibn Maryam min al-masali jadalun batil su da kansu sun tabbatar da cewa abinda suka kafa hujja da shi akan annabi Isa dan Maryam alaihi salam jadalun rigima ce batil kuma take ta banza saboda babu dalili akai kama qala ta'ala kaman da Allah yace ma darabuhu laka illa jadala Abdullahi ibn Zaba'ara bai buga wannan misalin da ya buga ba na cewa to ai ga wanda suke bauta mala'ika ga masu bauta wa annabi da annabin da mala'ikun duka wutan zasu Allah ce ma darabuhu laka illa jadala wannan misalin da suka buga maka sun buga maka ne kawai dan rigima balhum qaumun khasimun Allah ce bari dai waɗannan mutane ne rigimammun mutane kawai ka san akwai rigimar da mutum yake shirya mata to wannan babu yanda zaka yi shi kawai ya hau kujeran na'i mu koya za a yi muna kan haka haka ne haka wani ya faɗi cewa maulidi yace ko manzallahi ko mu yace musu katsiye sun yi la haula wala quwwata illa billah ko yanzu wannan din bai zama maƙiyin manzallahi ba bai zama wanda ya huɗe manzallahi magana ba sai mutumin da ya karanta hadisi ingantacce sai mutumin da ya karanta hadisi Allah shirye mu Allah magana yana hatsarin da yake tunkarar al'umma shine akan wannan mas'ala ko irin wannan mas'alolin kamar so ake a kai mutane wani matakin da hadisi gashi ya inganta sai ana mutane karanta shi duk wanda ya karanta sai a ce ai ya aibanta manzalla ko kuma ya zagi manzalla ko kuma ba masoyin manzalla bane ba wallahi duk abin da mutum zai faɗi ya faɗi amma addini ya tabbata daga manzalla wallahi ba wanda zai iya sai hana karanta shi dole a karanta shi kuma dole a imani da shi ai ba zaɓin kai bane ba ba ganin dama bane ko ganin dama na bane ko ganin daman ka ko ganin daman mu abin da yake addini ne shine zamu bi aka ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku to dan wani zai zo ya ce a abu kaza kawo a mai da shige shi bayuwa wani tashi magana kai da ka kirkira baka ji yauni baka ji kunya ba samo mutumin da shi katine zai karanta garanti yake da kuma fa imani da abinda manzon Allah faɗi ba zabe bane ba a ba zabe bane ba duk abinda ya tabbata hadisi ne ya tabbata ingantacce ne wallahi wajibi ne ka imani da shi rishin yarda da wannan hadisi yana iya hudda ka daga cikin musulunci saboda ka kaidaita manzon Allah babu yanda za ka kaidaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ci gaba da zama a cikin yarwar musulunci babu yanda za ka wajibi ne mutum musulmi ya fahimci wannan in abu ya tabbatar ga manzon Allah wannan bautan Allah ne ko ba wani dalilin a ka ce ai ya kamata ko bai kamata ba wace magana ka ana magana Allah da manzon shi a antum a'lamu am Allah ku ne mafi sani ko Allah ne mafi sani Allah to shine Allah yake ce anan ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun rigima ce kawai rigima ce wanda babu dalili akai summa qala sannan Allah yake cewa in huwa ai Isa illa abdun an'amna alayhi ai binubuwatina bawa ne muka yi ni'ima a kan shi game da bashi annabta waja'alnahu masalan li bani isra'ila muka sanya shi dalilan ala tamami qudratina ala ma nasha muka sanya annabi Isa dalili ne karara akan cikan kudura Allah akan abinda Allah yake so misali yace haisu khalaqanahu min untha bila zakari aka halitti annabi Isa daga mace kadai babu namiji wa khalaqana hawwa min zakarin bila unsa muka halicci hawwa matar annabi adam daga namiji kadai daga jikin hakarkarin shi ba tare da mace ba sannan wa khalaqana adama
la min hadha wa la min hadha, muka halicci annabi Adam ba daga wannan ba ba daga wannan ba, kenan ba ba namijin ba macen aka halicce shi, kenan masalan libani Isra'ila dalili karara akan ikon Ubangiji. An halicci annabi Isa daga mace kadai, an halicci Hawwa daga namiji kadai, an halicci Adam alayhi salatu wassalam ba namijin ba macen. Allah mai iko ne akan komai, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Sai Allah yake cewa كما قال تعالى كما قال في الآية الأخرى وجعلناه آية للناس عفوا ولنجعله آية للناس. الله ce muka sanya shi zaman to aya ne ga mutane, shi annabi Isa aya ce ta nuna girman Allah da kudrar Allah kan komai. Yace ai amaratan alama wa dalilan dalili ala qudratina albahira, akan kudran mu mafi girma inji Allah, wa rahmatan minna, kuma ma halittar annabi Isa rahama ce ta Allah subhanahu wataala zuwa ga bayin shi. Allah ya ce narhamu biha man nasha, muke rahamta ko muke jin kan wanda muka ga dama daga cikin bayin mu. Bale ce wa zakara ibn ishaqa al-walid ibn al-mughira haythu qala ayunzalu ala muhammadin wa utraku ana kabiru quraish wa sayyiduha. Kaga ashe abun zancan bai samu bane ba. Ibn Ishaq yake cewa al-Walid ibn al-Mughira ɗaya daga cikin waɗanda suka kawo da'awa matsala a garin Makka, yace ayunzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yace yanzu ya za a yi ama Muhammad wahayi, wa utraku ni a imin wahayi, yace wa ana kabiru quraish, ni ne babba a Qurayshawa, wa sayyiduha ni ne daga cikin jagororin Qurayshawa, ya za a yi a ɗauki Muhammad a mishi wahayi ni a imini. إن جاء الوليد ابن المغيرة علامة الاستفهام والتعجب علامة التعجب. سيأتي ويترك أبو مسعود يا زاي أبر أبو مسعود عمرو ابن عمرو الثقفي سيد ثقيف شو جبان ثقيف يأتي يا زاي أكيدوك شيء أمطين النبي أكيدوك أنا أمطين النبي. سيأتي فنحن عظيما القريتين, mu ko mu ne jagorori ko kuma mu ne manyan waɗannan alƙaryu guda biyu. Wa nazala qawluhu fihi, sai Allah safkar akan su. Kaga duka wannan magana suke yi, sai Allah safkar da Qur'ani, su yi magana Allah safkar da Qur'ani, saboda ja hankalin su, su gane girman Allah, su gane cewa Ubangiji yana nihin su da rahama. Allah ce wa qalu, sun fada sun kara, laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim, wai me yasa ba a safkar da wannan alqur'anin ba akan ɗaya daga cikin mazajen da suke cikin waɗannan alqarya guda biyu, abinda ya shahi Makka da garin Yaman. Allah ce ahum yaqsimuna rahmat rabbika, wai shin dama kenan su suke kasafin rahamar Ubangijinka. Allah ce nahnu, mu ne su Allah, qasamna bainahum ma'ishatan fil hayati dunya, mu ne muka raba hatta da arakan rayuwansu a nan gidan duniya. Samun wannan ya sha bamban da samun wannan, samun wannan daban da wancan daban. Uba yana fama, yana gwagwarmaya, yana takaza, sai ka ga ya ai hida dan da ya taso tun yana labubu har ya kai matakin da zai kai ya komo kuma ya jibinci lamarin wannan mahaifin nashi. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, yace wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, Allah ce mu muka fifita shashan su akan shashi ta bangaren daraja, wani yahi wani, wani al'amarin Allah ne. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, yace saboda shashan su sirki shashi a matsayin mi, a matsayin masu hidima. Kana da kudi sai ka biya mutum ya maka, ya bude na maka aiki, kana cikin inuwa azamne, ganin damar Ubangiji ne ware ne gaske, kuma hikimar Allah ce akan gudanar da ita abin da shahi rayuwar. To kaga anan Allah ya ba su amsa akan abin da suka faɗi, wannan bangaren rayuwa ko bangaren rayuwa, a harakan da ya shahi samun mutane, Allah fifita wani akan wani, wani zai ma wani hidima, haka Allah tsara. To wannan ta bangaren rayuwa ko bana ta bangaren da ya shafi addini, ai dole a samu fifiko. Yanda wancan tsarin kai da ka zo a gidan su wani, ai ba ganin daman ka bane ba.
baka ce to bari in shirya tsab saboda in mutu a cikin fami kaza akwai wanda yayi wannan babu duk din ka ganka kawai haka Allah ya so mun zo kenan eh ganin dama ubangiji ne wani zama mai kudi wani zama talaka wani zama tsakatsakiya wani zama da kyar wani lahiyar shi garas wani kuto ana na ana maleji ne yau da lahiya go ba lahiya ana ta fama ana ta hadiya magunguna wani kuma yana can ma azubde wani kuma ya shiga cikin koma wani kuma gaba ɗaya ma ta tarar bar duniya haka Allah tsara to wannan tsarin na ubangiji a harakan annabta ma haka nan ne Allah ya ga dama ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku kuma da kuka iya to sai dai mutu bi zaizuku sai dai bakin ciki ya kashe ku aikin gama ya gama zabin na ubangiji kuma ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan al-Walid ibn al-Mughira haushin da yake ji me yasa shi ba mushi waye ba haka kuma Abu Mas'ud Amr ibn Amr al-Thaqafi shi ma haushin shi ya akai me yasa ba amai waye ba shi tunda su ne manya al'amar Allah ko ba haka nan bane kuna tarayuwa ana ta gogoro mai ga da'autan ku yanzu diya dauki ku a kasa maka wannan shi sai aka je karshe ma dan autan gaba daya ganin dama ubangiji haka ke tsara abubuwan shi dai ga dama to haka wannan manzancin ma ganin daman Allah ne zaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dai daga cikin sahabbai yake cewa ubangiji ya duba zukatan wadan al'umma gabaki daya yace babu zuciya nagartacciya saboda zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama فاختاره نبيا سي الله يا زابيش أما صيح النبي الله يدوب زكاة باي كارو نبيو سيكا دوب زكاة صحابي سي يزابيش جنس زونا دوانا مفي في جنح الانتق صلى الله عليه وسلم تو زابيش نعم نجي كاكا من أكرن تابايه كاكا كاكا اند أتي ألوكا كما ذا الله وكفو أيدا مني كذا كيديك قولي ما أعلم tunda dai musulmi ne kai to a sa kaimi a sa ido sosai wannan fitintunun na zamani a nisance su a tsaya akan qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har a dangana su in akai akai wannan kokarin to tabbas wannan gidan rahama za a same shi Allah da tarrabu malai ce wa zakara ubay ibn khalaf hina qala li uqba ibn abi mu'ayd alam yablughni annaka jalasta muhammadan yake cewa ubay ibn khalaf حين قال لعقبة لوكتين ديك تشيو عقبة ابن ابي معين شي ابي ابن خلف يتي وي الم يبلغني انك جالست محمد صلى الله عليه وسلم وي لاباري بي سابيني تشي با كاي زمنا تاري ده منزل صلى الله عليه وسلم كاي زمنا ده شي وسمعت منه كما كما سوراري شي وسو بياني دي وجهي يتي من وجهك حرام يتي حسكاتا اكن حسكك kenan shi abdullah shi ubay ibn khalaf yake cewa yake ce uqba ibn abi mu'ayd yace huska sai akan huskar ka haramun ce haramun me akan in maka abin da bai kamata ba yace illa an tatfula fi wajhihi mi ya hana ka kai tobi akan huskar shi mi hana ka mishi ka duba irin sarkakiya da tashi hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyid walad adam dukkan diyan annabi adam zalla shine jagoran su takab amma ka duba wannan kaskantaccen abin da yake cewa wai me yasa wai lokacin da kuka yi huska da huska baka yi tofi a saman huskar shi ba shi kuma Uqba ibn Abi Mu'ayd alayhi minallahi alfu la'ana jima fa fa'ala zalika adu wallahi sai ya aikata haka kin ko maiyin Allah yake cewa malai ce la'anahu Allah Allah ya tsine mishi albarka fa anzala Allah sai Allah safkar wasu abubuwa suna faruwa saboda samanto darasi da izina ga waɗanda za su biyo baya kuma su san wace hanya ce suka kama fitintunu kala kala ko ba ƙare za a yi ba in wannan ta wuce a shiga wannan in wannan ta wuce a shiga wannan haka ya aikata sai Allah sabtar da wa yawma ya'addu zalimu tunamus ranan da azzalimi kahuri ya'addu zai tamna ala yadaihi akan hannaye shi gaba ɗaya zai rika tamna su kamar da kace wani ya tamna yatsa ya kulu yana cewa ya laitani ya kai tuna ittakhaztu ma'ar rasul sabila ina ma a ce na dauki hanya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi wannan Uqba din zai rika cewa ya wailata laitani ya wai kai can tunanina ya bone na ya huta lam attakhid fulan khalila me yasa ban doki wani ba a matsayin abokin tahiyya na doki wani a matsayin abokin tahiyya yasa ne hanyar da yau gani a cikin tozarci ya wailata laitani lam attakhid fulan khalila sayce laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula haqiqa wannan abokin da ya doka shine Ubay ibn Khalaf ya batar da shi game da tafarki wanda yake madaidaici wanda kuma dama duka shaydan ne yake zuga su wa kana ash-shaytanu lil insani khazula shaydan ya kasance dama yana kokarin tabar da dan adam ta kowace hanya malati qala wa masha Ubay ibn Khalaf bi azamin Ubay ibn Khalaf kinna kuma bayan shi ba da shawarar ayi tohi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine wata rana akhadha bi azmin ya dauki wani kashi balin wanda yake jehehe kad aramma wannan kashin ya marididdige kamar kashin da ya jima ya gaji wanda aka murza shi ma haka zai rika zai baje fa qala sayyidi wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa yace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace anta taz'umu anna allaha yab'athu hadha ba'da ma aramma ko arima yace wai kana raye cewa Allah zai tayar da wannan kashin kina ma'abuci wannan kashin ba'da ma aramma bayan wannan kashin ya rididdige gashi nan summa fattahu bi yadi sai ya kakkarya ya murmuza wannan kashin da hannun shi yace thumma nafakahu fi rih sai ya busa wannan me yake rashi da suna qurashi wannan qurai nahwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wajen annabi muhammad sai ya kura mushi haka fa qala sai wannan yace mushi na'am yace ai ba fashi ba tantama ba shakka ana aqulu zalika ni ne nike fadan haka yab'athu Allah wa iyyaka ba ma magana shi wannan kashin ba ya kare ba kai ma da kake wannan abubuwan da kake narshin kunya ga Allah da manzon shi da kai da kashin gabaki dai Allah zai tada ku ba'da ma takunani hakaza bayan kun zama irin wannan kashin summa yudkhiluka an-nar sannan kuma Allah shigar da kai gidan wuta an kare ai ba ma sai ka ce amin ba a wal ai garanti ne shine Allah ya ce wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bi kulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara fa idha antum minhu tuqidun yace awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum yace bala wa huwa al-khallaqul alim inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fasara wannan aya sai da san gaba insha Allah Allah kare shi da mu Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allah da tarar mu karantar da yako annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah a sati mai zuwa akwai naduwa da za a gabatar anan naduwa shine wani maudu'i ne wani tem za a doka za su tara almajirin ilmi sai da kowa amma